Assalamu alaikum. Da farko dai zan miki bayani abin da ya faru a Dambuwa. A jiya kamar karfe 5 zuwa karfe 6, 'yan kungiyar Boko Haram sun afka cikin garin Dambuwa, wanda suka zo da mota guda 8, sun bar mota 4 a mashigin gari, kuma suka shigo da mota guda 4. Da suka shigo da mota guda 4, sun bar mota 2 a cikin tasha, daya kuma suka zo daidan gurin station na Mofol wanda yake cikin gari, wato NRC Mofol Bari kenan. Mota daya suka bari a gurin, mota dayan kuma sai ya bi wannan street din wanda ya shigo cikin gari har zuwa kofin Hakimi a jiha kenan. Suka je suka dan sa minti 5 kuma suka kara koma, amma ba su taba yan gari ko kadan haka ba. Da suka koma suka zo gurin Mofol din kuma again suka kona mota da yake cikin barik din. Ina ga ko mota 2 ne suka kona, sai kuma suka kona gaban cikin gidan Mofol din. Rubuta ya suka kona gurin da suka kashe Mofol guda 3. Daga nan kuma da suka tashi suka je office na civilian JTF wanda yake garin Dambuwa, wato yan Kato da Gora, sun kona mota guda 1 shi ma daga nan. Kuma suka kara zuwa gurin bigilanti waso maharba kenan, shi ma dai can, amma wannan ba su kona komai ba, sun je dai sun kara komawa. Haka dai muna ta jin arbe-arbe, muna ta jin arbe-arbe har zuwa isha tukuna abin ya dan lafa. Kuma a cikin dare akwai wani abokin mu guda daya wanda fly bullet ya taba yarinyar sa har ya rasu a cikin daren. Muka fita muka je muka dauko ta muka kawo ta gida. Bayan wannan kuma washe gari da safe kuma muka ji labarin cewa akwai wani mutum wanda ana ce mar Chiroma a sarki, shi ma dai bullet ya taba shi, shi ma Allah ya marcikawa, sai kuma wata mata ita ma haka. To wannan shine gaskiyan abin da ya faru, wanda dai mu muka yi witnessing a cikin garin Dambuwa. So yanzu haka yana cikin garin Dambuwa abin ya faru jiya. So washe gari dai bamu ji komai ba, yaran ma sun koma, sojoji ma kuma sun kara zuwa, daga bayan dai ba abin da ya kara faruwa.